sina yin adua mubuga adadale ko abura ajiyan hadade yuba mubara mai bidar rafishin mushi yayi magara ya sani ya aradu zai ta tajira azube aware garma da gara a hankali da sannu mun kacira Albishiri